أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Cikin darasin da ya gabata, mun yi bayani dangane da abin da ya shahi mahanga na hadisan musulunci, wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka, dangane da abin da ya shahi hubbud duniya, son duniya, inda muka ambace sashen hadisai. Da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu cikin bayanan da suka gabata. Mun tsaya ga hadisin da muka yi dan bayani a kansa, wanda ya bayyana sashen abubuwa wanda Imam Sadiq alaihi salam ya lissafa kamar ababe guda shida haka, waɗanda su ne harkun abubuwa, ababen da aka saba Allah subhanahu wataala da su. Daga cikinsu akwai son duniya. Saboda haka za mu ƙara bayani da kuma sharhi dangane da waɗannan hadisan na wannan siffofin da Imam Sadiq alaihi salam ya bayyana a cikin wannan hadis. Yana cewa awwalu inna awwala ma usiya Allahu bihi sitt, yake cewa lalle ne harkon abin da aka saba Allah subhanahu wataala da su a doron wannan ƙasa ababe guda shida ne. Daga cikinsu ya ce hubbud duniya wa hubbur ri'asa wa hubbu ta'am wa hubbu naum wa hubbu raha, wato muna da son duniya, muna da son shugabanci, muna da son abinci, muna da son kwana, hakanan kuma da son hutu. Waɗannan ababe guda shida su ne ababen da aka saba Allah subhanahu wataala da su a matakin farko a cikin wannan duniya ɗin. Saboda haka suna da haɗari sosan gaske. Kuma inda za mu iya gani Imam Sadiq alaihi salam cikin wannan hadisin sai ya fara ambaton son duniya, wanda yake shi ne duk ya mamaye waɗannan sauran sifofin da kuma waɗannan sauran ɗabi'u wanda ba su da kyawu, wanda aka saba Allah subhanahu wataala da su a doron wannan ƙasa ɗin. Yake cewa wa aghlabu hazihi al-umuri sitta aw jami'uha najiduha mutawaffiratun fi qissati tughyan ash-shaytan ar-rajim wa ma'siyatihi. Duk waɗannan ababe guda shida wanda muka ambata, duk waɗannan watan sifofi guda shida wanda muka ambata cikin wannan hadisin, gaba ɗayansu shiddan su duka duk muna samun su suna nan a cikin kissan shaidan a lokacin da Allah subhanahu wataala umurce shi da ya sujuda ga Annabi Adam alaihi salam. Hakanan kuma za mu samu waɗannan sifofi a cikin kissan Annabi Adam alaihi salam, inda ya saba Allah subhanahu wataala da abin da ake kira tarkul aula a bahsan aqida. Ana bayani akan tarkul aula, wanda yake ba zai iya kawo matsala ba a cikin isma na annabawan Allah subhanahu wataala, wanda yake ba muhallin bayanin sa bane anan wurin. Kinan cikin wannan kissa din yazo, hakanan yazo a cikin kissan Qabil da Habil, wanda zamu iya gani inda hasada ya dauke Qabil ya kashe dan uwansa Habil. Hakanan kuma zamu iya samu dangane da abin da ya shahi sauran zunubai wanda suka wakana a cikin tarihi. Dukkanin waɗannan sifofi da kuma waɗannan miyagun ɗabi'u guda shida wanda Imam Sadiq alaihi salam ya bayyana cikin wannan hadisan, muna iya samun su a ciki. Na farko dai muna karantawa a cikin hadisi daya daga cikin hadisai wanda aka tambaye Imam Zainul Abidin Imam Ali bin Hussein alaihi salam alaihi masallam yana cewa ayyul a'mali afdal ana tambayan sa kenan wa'anna ayyuka ne suka fi dukkanin ayyuka wato wani aiki ne wanda mutum zai kasance aiki afdal Imam Zainul Abidin alaihi salam yana cewa amsan wannan tambaya din yana cewa ma min amalin ba'da ma'rifati Allah azza wa jal wa ma'rifati rasulih afdalu min bughdi ad-dunya wa inna li dhalika la shu'aban kathira wa lil ma'asi shu'aba Imam Zainul Abidin alayhi salam cikin wannan hadisin yana bada ansan wannan tambaya din da aka yi mai da bayani wanda yake ya cancanta ya kasance mutun ya tadabburi a cikin sa kuma ya tunani a cikin sa an tambaye shi wa'anna ayyuka ne suka fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala wato wani aiki ne Allah subhanahu wata'ala ya fi so fiye da sauran ayyuka shine ke cewa babu wani aiki wanda yake sanin Allah subhanahu wata'ala da kuma sanin manzonsa sannan kuma bayan wannan babu wani aiki wanda yake watan kin duniya nan wurin Imam Zainul Abidin cikin wannan hadisi yana son ya bayyana mana cewa duniya idan kana neman kyawun ayyuka da kuma ayyuka wanda suka fi kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi so fiye da sauran ayyuka ababe guda biyu ne na farko sanin Allah subhanahu wata'ala na biyu sanin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi to bayan wannan akwai aikin da yake wato bayan wannan ababe guda biyu bayan wannan sifofi guda biyu wato sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin manzon sa akwai kin duniya wanda yake kenan bayan mutun ya san Allah subhanahu wata'ala bayan ya san manzon Allah subhanahu wata'ala to sifan da yake kuma aikin da yake shine ya kasance yana kin duniya to shine yake cewa wannan wa inna li zalika la shu'aban kathira kin duniya shi ma yana da bangarori da daman gaske wa inna lil ma'asi shu'aba hakanan kuma zunubai su ma suna da bangarori kamar yanda san duniya yake da bangarori daban-daban ma'ana akwai zunubai wanda suke hitowa daga san duniya wanda za su kasance kenan kamar rassa ga san duniya kuma ya kasance kamar asali gare su haka sauran sabo su ma suna da irin wannan abubuwa din irin wannan rassa din to kin duniya din ma yana da wannan bangarori din wato idan mutum ya ki duniya zai bude mai kohohi da daman gaske na sanin Allah subhanahu wata'ala na bin Allah subhanahu wata'ala na iltizami da addini saboda kenan wannan yana nuna mana a nan wurin bayan sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin manzon sa aikin da yake shine ya kasance mutum yana kin duniya domin ko wannan zai bude mai bangarori da daman gaske wanda zai taimaka masa a cikin al'amarin bin Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amarin iltizami da addinin sa a cikin al'amarin kyautata dabi'un sa da abin da ya kama da haka thumma yazkuru al-imam alayhi salam usulul ma'asi al-thalath sanan imam alayhi salam yana bayyana asalin sabo wanda suke su uku ne wato duk wani sabo yakan gangarowa ne ta hanyar waɗannan sifofin guda uku ta hanyar waɗannan sabon Allah din guda uku yake cewa wahiyal kibru na harko shine girman kai duk wani zanubi mafi yawa yana hitowa ne daga girman kai wato in mutum yayi girman kai komai zai iya hitowa daga gare shi saboda ya ga ya tsare wannan mummunan sifa din na girman kai wanda yake dauke da shi wanda zamu iya gani kenan lada iblis agun iblis lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam alayhi salam menene shedan ya aiwatar dangane da wannan umarni na Allah subhanahu wataala. Shedan ya nuna girman kai, ya nuna shi yafi annabi Adam, ya nuna fifiko wanda yake a tunanin sa ne, a kiyasin sa ne. Saboda kenan tunda yafi annabi Adam shi ba zai masa sujuda ba, wanda yake kuma shine ma harkon magana din ta ina yafi shi, musamman ma kiyasin da ya bada kan cewa an halicce shi ne daga wuta, an halicce annabi Adam daga yumbu, bai tabbata ba afdaliyan shi ta wannan hanya din. Saboda kenan zamu iya gani girman kai nan wurin shi ya ingiza Iblis ya ki sujuda, kuma da Allah subhanahu wataala ya ce aba wastakbara, ta Iblis ya ki sujuda kuma ya girman kai. To bayan wannan girman kai din, zunubai da daman gaske sun bijiro daga shi Iblis, ta yanda ya kasance ya rika kauce ma umarnin Allah subhanahu wataala. A ƙarshe Allah subhanahu wataala ya sauko shi da shi daga a zuwa wannan doron ƙasa din, sannan ya kasance har yanzu yana sa'ayi wurin halakar da ɗan Adam da shi da rundunan shi. Kenan duk abin da Iblis ya yi tun daga wannan lokacin na sabo, da kuma abin da yake yi yanzu, zamu iya ganin kenan asalin su, tushen su daga girman kai ɗaya ne da ya kawa. Sannan wal hirs, abu na biyu kenan, sifa na biyu, zunubi na biyu kenan wanda yake dukkanin sabanni, dukkanin sabon Allah subhanahu wataala sun kasance suna gangarowa ne daga gare, sun kasance rasa gare su. Yake cewa wal hirs, hirsi kenan watan son duniya da kwaɗayi wanda yake ya wuce iyaka, watan rashin iltizami da abin da yake gwargwadon bukata da kuma gwargwadon lalura. Wannan kenan kamar da zamu iya gani shine dalilin da ya hidda annabi Adam da kuma Hawa alaihi wassalam, inda zamu gani Allah subhanahu wataala ya hana su cin itaciya amma suka ci wannan itaciya din, sannan kuma dalilin haka Allah subhanahu wataala ya fitar da su daga gidan aljanna, wanda zamu ganin kenan sakamakon hirs ne, watan san dawama da kuma kwaɗayin abin da yake abinci. Saboda kenan zamu iya ganin wannan asali ne daga cikin asaloli na sabon Allah subhanahu wataala, wanda zamu iya ganin kenan sauran zunubai suna gangarowa ne ta wannan rasa din, sai wanda ya kasance masumi. Na uku yake cewa wal hasad, da hasada, allazi dafa'a qabil an yaqtula akhahu, wanda ya ingiza qabil ya je kashe dan uwansa. Wannan kenan ta yanda ake gani yanzu duk wanda aka kashe ba tare da haƙƙi ba, zunubin shi na koma zuwa qabil, sai ya samu nashi kashi, saboda shi ya assasa mummunan wannan sabo. Sannan thumma adafa fatasha'aba min zalika hubbun nisa, kenan daga wannan sifofin guda biyu, guda uku kai, da girman kai, da hirs, da kuma hasada, sai zamanto ya risantu daga wannan son mata, hakanan kuma wa hubbud dunya wa hubbur ri'asa, son duniya da son shugabanci, hakanan kuma wa hubbul kalam wa hubbul ulu wa tharwa fasirna sab'u khisal, kenan sai su kasance kenan waɗannan sifofin da aka ambata, wanda sun bantalo, sun rasantuwa ne daga waɗannan asaloli guda uku, wanda da su ne ake sabon Allah subhanahu wataala, duk wani sabo ne ita wanda daga gare su, watan girman kai kenan, da hirs, da kuma hasada. Kenan waɗannan sifofin da muka lissafa, son mata, son duniya, son shugabanci, son raha, son magana, da son ɗaukaka, hakanan da son arziki, dukiya, to wannan sun kasance kenan sifofi guda bakwai. Fashtama'na kulluhunna fi hubbid dunya, dukkanin su kuma zamu iya ganin kenan sun taru ne a cikin me, a cikin son duniya. Dukkanin su son duniya ya tara su. In aka ce mutum yana son duniya, to qat'an dukkanin waɗannan sifofi din suna tare da shi, wal a'udhu billah. فقال الانبياء والعلماء بعد معرفه ذلك, kenan bayan sanin haka kan cewa dukkanin waɗannan sabo din sun kullu ne, sun samu asali ne, sun samu reshe ne, sun samu reshantuwa daga me, daga son duniya. Sai suka haɗu wannan ibara din da ke cewa hubbu dunya ra'su kulli khati'a, san duniya shine asalin dukkanin sabo. Watan duk wani kuskure wanda za a tafka a cikin wannan duniya din, duk wani laifi wanda za a tafka a cikin wannan duniya din, duk wani zunubi wanda za a aiwatar a cikin wannan duniya din, in ka bibiyi asalin sa za ka ga cewa san duniya ne. Kenan san duniya yana da hadari su san gaske. Kenan shine ummul khaba'is na dukkanin sabo a doron kasa. Duk wani sakon da za a sa amma Allah subhanahu wataala da shi, duk wani laifin da za a aiwatar, in kai bibiya za ga cewa asalin sa abin da yasa aka aiwatar da haka san duniya ne. Wannan kuma muna iya ganin haka a cikin rayuwarmu na yau da kullum. Dewa daga cikin sabonni wanda ake yi, dewa daga cikin zunubai wanda ake yi, ana sa amma Allah subhanahu wataala da su, duk sakamakon su menene? Sakamakon san duniya ne. Ta mutane sun so duniya har ya kasance idanuwansu ruhe, suna neman duniya ta yanda ba abin da ya dame su. Wannan abin da suke yi Allah ta'ala ya yarda da shi ko Allah ta'ala bai yarda da shi ba? Allah subhanahu wataala yana son wannan aikin ko baya son shi? Ba abin da ya dame su dangane da wannan. Abin da ya dame su shine ya za su yi su cimma wannan gurin nasu na san duniya, ba ruwansu kuma ta wace hanya ne zai haƙaƙa. Shi yasa kenan mutane suka lalace, suka nisanci Allah subhanahu wataala, suka yi nisa da addinin Allah subhanahu wataala, saboda a cikin zukatansu babu son Allah subhanahu wataala. Son duniya ya riga ya mamaye zukatansu ta yanda ba su ganin komai sai shi, wala azubillah. Wannan kuma sai ya ingiza su ga aiwatar da sabo da zunubai iri-iri a doron wannan kasa din, wanda yake kuma ba alkhairi bane gare su. Tun nan duniya, duk mutumin da ya so duniya ya ratayo ga wannan duniya din, ba zai ga alkhairi ba tun nan duniya ba nan ta nama lahira. Kuma muna da misalsalai da daman gaske a cikin ɗan Adam waɗanda suka rataye ga duniya ya ƙarshen su ya kasance, ko sun bar duniya din, sun bar abin da suka tara, ko kuma duniya ta kubce musu suna ji suna gani. Sannan kuma lahira babu wani sakamako, wal azbillah. Kenan wannan ya kamata ya kasance mutum da yake da hankali, mutum da yake da tunani, yayi kokarin ganin cewa ya yaƙe wannan mummunan sifa din daga zuciyar shi, yaga cewa bai kasance ba daga cikin ma'abuta san duniya, yayi kokarin ganin cewa san lahiran shi yahi ƙarhi kuma yahi muhimmanci gare shi, ta yanda zai samu dacewa duniyar shi da lahiran shi. Wannan kenan, da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.